alkhairi shi nake rokawa kaunar ki dan bazan daina ba
alkhairi shi nake rokawa kaunar ka dan bazan daina ba
bore na ganki ne koyaushe soyayyarki a zuciya kai karshe lissafin da ke kwakwalwa kunshe in aure ki ban jin zigar yan kushe ke ce na dace in dai ga ki bazan ji koyunwa ba soyayya ce ta karshe ke kika zama ta farko da kafata ke kika sana ta ko roko nake yi zaman mai yayye karko ki karfi sako gare ki zana aiko in kina nan ni ma ina nan da na rasa ki bazan yi